back in summer. Why don't I go out of day? Well, I tried, ooh, but I lied. When you left, I was smiling, but tears were in my eyes. I tried, yes, I tried. I won't be satisfied till you're in my arms again. You had told me it would be so easy, about a thousand, thousand times. Don't live without the love that you give me. La da 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 ha. La da 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 ha. So green just a day ago, but now you sit here blue. Don't you wish it was something that you could do?
I know we both got a problem, but you had best drop that phone. I know the answer we're seeking is the one that will reach alone. We can get it all together, make a love all night alone. Everything is gonna be alright alone. We can make it all happen. We don't have to fight alone. We can roll until the end of night. La da 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 da